'yan ƙasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace, shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Wannan commission da aka kaddamar tana buƙatar gyara.
Batun aiki daga Jabilamba zuwa Bele, wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba.
Sai an shiga motoci so bakwai, ka shiga kwale-kwale so bakwai. Hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa ɗaya da rabi ana awa takwas.
So wannan shi ya ƙara tunzura mu ma, don haka nan muka kai petition na kai wa Senate President da kuma shi Chairman Senate on public petition.
Al'ummar yankin Arewa maso gabacin Najeriya kenan game da makomar aikace-aikacen sabuwar hukumar raya yankin da gwamnatin Najeriya ta samar.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
Madalla, masu ware wakilai a majalisar dokokin Najeriya irin su Sanata Ali Ndime sun kwashe shekara da shekaru suna fafutukar samar da wani ƙudurin doka da zai kafa hukumar raya lardin Arewa maso gabacin Najeriya, wadda ya kunshi jihohin Borno da Yobe da Gombe da Adamawa da Bauchi da kuma Taraba. A ganda ya biyo bayan yadda wannan yanki ya fuskanci koma baya ta ɓangarori da dama sanadiyar tarzomar mayakan Boko Haramun a shekarun baya. Bayan amincewa da ƙudurin dokar kafa wannan hukuma wadda aka yi wa lakabi da North East Development Commission, wato NDEC a takaice, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan ƙudurin dokar. Daga bisani ya naɗawa hukumar shugabanni kuma gwamnati bisa sahalewar majalisar dokokin Najeriya ta zuba mata maƙudan biliyoyin naira domin fara aikin raya ƙasa ga dangadan. Aikin hanyoyin mota da gadoji da samar da cibiyoyin kiwon lafiya da ilimi da samar da ruwan sha mai tsafta na daga cikin ayyukan da aka rataya a wuyan wannan hukuma, a wani mataki na tallafawa gwamnatocin jihohin wannan yanki domin farfadowa tare da tada komatsar lardin na Arewa maso gabacin Najeriya saboda kalubalen da ya fuskanta na hare-haren mayakan Boko Haramun. Aikin gina wasu gadoji guda bakwai akan hanyar Madagali zuwa Mincika da kuma sabunta ita wannan hanya da ke jihar Adamawa na cikin misalan kwangiloli da wannan hukuma ta bayar kusan shekaru uku da suka shuɗe. Sai dai tafiyar hawainiya da waɗannan aikace-aikace ke yi ya fara jefa shakku a zukatan al'ummar jihar ta Adamawa dangane da wannan hukuma ta NEDC wadda aka yi wa shalkwata a birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna Kalsume Ali Musa. Da farko zan gode ma Allah, kuma zan gode wa wannan gwamnati na Baba Buhari yadda ya yi ruwa ya yi tsaki gurin ganin ya kaddamar da wannan commission domin mu samu sauƙin rayuwa mu mutane na North East saboda irin hali da muka tsinci kanmu a ciki. To amma a gaskiya wannan commission da aka kaddamar tana buƙatar gyara, saboda inda muka je muka ganta a gaskiya tamkar gida ne wanda babu uba a cikinsa. Kuma duk gidan aka ce babu uba a ciki, kaga wannan gida zai zama babu tarbiya, babu principle, kuma babu wata direction. To bisa ga wannan abun da muka gani ya dan tada mana da hankali, yasa muka ce to bari mu kawo kukanmu gurin federal government ko za ta taimaka mana kokarin ganin an yi gyara.
Ni mai magana sunana Pastor Harrison Abednego, former deputy leader na Gire a Legislative Council. Batun aiki daga Jabilamba zuwa Bele, wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba. Ta gefen su Mincika da su Madagali can kwanan baya dai an dan taba ayyukan din. Problem da ake samu shine aiki za a iya ba da shi, quality da an bayar a yi aiki da shi ba a cika amfani da shi. So maganar hanyar Madagali da su Mincika, mu da mun san an dan fara wani abu a gwajin, amma ba kayatar kamar da muke zato a yi wannan aikin domin al'ummar su amfana daga gujin ba. Na hanyar Jabilamba zuwa Bele kuma ban ga wani aikin da aka yi a gujin ba.
Daga cikin manyan gadojin da aka ce hukumar ta NEDC ta bada kwangilar sake gina su kuma aka yi watsi da aikin, akwai gadar Kuzumin da ta wuro Gayandi wadda mayakan Boko Haram suka lalata a shekarun baya.
Sunana Anatu Solomon daga jihar Adamawa State. Gadon Jabilamba zuwa Bele gadoji guda bakwai wanda muka ji aka ce federal government sun yi releasing kuɗi din ayi wa'annan gada. Gadojin nan ba wanda aka yi ko daya, talakoki suna kuka suna wahala. Da ka shiga moto so bakwai, da ka shiga kule-kule so bakwai. Hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa daya da rabi ana awa takwas kafin ka iso gunda zaka iso har yaushe. A cikin wa'annan tafiyan da ake tafiya hanya ba kiyo ga gada ba kiyo a shiga ruwa a tsallaka da kai ayi wa'ansu wahaloli ana rasa rayuka marasa lafiya mata masu juna biyu ya'ya kanana ana rasa rayuka a wa'annan hanyoyi muna kuka ga federal government su zo su taimaka mana. An yi dayan gadan da aka yi nan mutane suna wahala wannan guraren nan wancan kuma yana nan a santan Boko Haram wa'anda in ba dalilin sojoji da police ba mu ana tare da kidnappers ana tare da barayi amma dalilin wa'annan jama'an tsaron da aka ajiye gurin suna dan taimaka su tallake da mutane a tallaka da kai a tallaka da motonka rai kaman zaka iya ce ranka karki a hannunka ina ba zai yiwu ba ana wahala muna kuka ga federal government ku zo ku duba wa'annan ayyuka din aka ce an yi su a zo a gani yayi ayyukan suke.
Yanzu haka dai guda daga cikin kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari a jihar Adamawa sun rubuta wasikar korafi ga majalisar dokoki ta kasa dangane da wannan batu. A da aka ce mu
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su yarje ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.
Madalla masu saurare la'akari da cewa majalisar dokokin Najeriya ita ce ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kafar wannan hukuma ta NEDC. Yanzu haka guda daga cikin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a jihar Adamawa sun rubuta takardar korafi ga zauren majalisar tare da nuna rashin gamsuwa da kamun ludayin wannan hukuma.
Sunana Honorable Abubakar Ibrahim Gombe, ni ne shugaban kungiya na NECA, Northeast Development Commission. A gaskiya akwai matsaloli suna tafiya. An bar lauje cikin naɗi tsakani da Allah, abubuwan suna zarce gona da iri. Mu ƴan adama ba mu san menene gajiyar ko moriyar wannan commission din ma. A gaskiya mu da aka yi ban san wasu jihohin bai Allah ko suna ci gaba. Sun nuna mana akwai gadoji da suke yi na tsakanin Madagali da Mincika wanda kuma babu komi da ake a wannan wajen, wanda aka yi ma gadan kuzumne aka yi guda ɗaya wanda shi ma ba wai wani gada ne mai kwari ba wanda za a ce federal government ne ta yi shi. Gadoji guda takwas ne daga jabi lamba zuwa Benin, kuma guda bakwai daga ciki gaba ɗaya karyayyu ne. Ba abin da ake yi, mun je du mun zagaya mun gansu. So wannan shi ya ƙara tunzura mu ma ka, don haka nan muka yi hotuna kuma sannan muka yi petition, muka rubuta complaint ɗinmu muka kai wa PCC a nan a fadar jiha a Jimeta. Muka sake rubuto kuma wani complaint ɗin na kai wa Senate President kuma shi Chairman Senate on Public Petition, haka kuma Speaker da kuma Chairman Committee House of Representative on Public Petition shi duk mun kai mishi. Sannan mun kai National Human Rights Commission tsakani da Allah, wanda office ne da ya kamata an ce development, wanda kuma an yi ta ne don ta dan kawar mana radadi da kuma ci gaba ta kawo mana shi da kuma bunƙasa tattalin wani arzikin mu da sauransu abubuwa na tallafi, wanda ko dai ba mu gani a ciki, babu abu guda daya waɗanda za su iya su tabbatar mana shi cewa sun yi shi.
To dangana da wannan batu, abokin aiki Salisu Lado Garba ya nemi jin ta bakin shugabannin wannan hukuma ta NEDC, amma sun ki cewa ofam har ma kakakin hukumar wata mai suna Naomi Chibok ta ce da shi ya leka shafin su na internet akwai bayanai dalla-dalla dangane da aikace-aikacen hukumar. To amma koda wakilin namu ya leka wancan shafi nasu na internet bai ga komai ba dangane da abin da ya shafi waɗancan aikace-aikace da ake korafi a kansu. Asare karshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka, da cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu ba abu tirareta da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.